More music at houseofsounds.com.
Na gode, na gode, rabiyar ƙauna. Wata rana, na ce sai wata rana.